Tambaya ta 11. Menene kishiyar haƙuri? Amsa, shine rashin yin haƙuri akan biyayya ga Allah da kuma rashin yin haƙuri akan sabawa Allah da yin fushi akan abubuwan da Allah ya kaddara ta hanyar maganganu da kuma ayyuka. Daga cikin surorinsa, na 1 burin mutuwa, na 2 marin kundukuki, na 3 yaga tufafi, na 4 fisgar gasu, na 5 yiwa kai mummunar addu'a ta halaka. Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, sakamako yana tare da girman bala'i, kuma lallai cewa Allah idan ya so wasu mutane sai ya jarrabe su. Wanda ya yarda da jarrabawar, to yardar tana gare shi, wanda kuma ya yi fushi, to fushin yana gare shi. Tirmidhi da Ibn Majah ne suka ruwaito shi.